أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين بركم ورسائتي هدوة a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Aliyu bin Abi Talib wanda yake cikin makarantar sai Ejede a birnin da magaram jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 25 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1446 hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya muna cikin karatun littafin mu wanda muka fara shi satin da ya gabata al-wajiz fi aqidati salaf salih hal sunnah wal jamaa wallafar babban malami Abdullah bin Abdul Hamid al-Athari Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya idan ba amince ba satin da ya wuce mun karanta muqaddima inda muka tsaya karshen muqaddima wanda malami yayi ta gabatar da littafin Malam yayi bayanai da dama da kuma abin da yasa shi ya rubuta wannan littafi. A yau insha Allah ta'ala zamu shiga cikin wayansu abubuwa wanda ake ce musu at-ta'rifatu ad-daruriyya. At-ta'rifatu ad-daruriyya sune wayansu abubuwa wanda ya kamata mutum ya sani kafin ya zamanto an shiga ga dangaren cikin karatun littafin. Domin kamar yanda sunan littafin yake nunawa al-wajiz fi aqidati as-salaf as-salih shine takaitaccen bayani ko kuma takaitaccen rubutu dangane da aqida magabata na kwarai to yana da kyau mutun ya san menene ake nufi da aqida sannan kuma in aka ce salaf me ake nufi in aka ce magabata ana nufin waɗanda suka gabata nan kusa irin su Ahmadu Kuran daga ko kuma dai a'a me ake nufi sannan kuma yana da kyau mutun ya sani su wane ne ahlus sunnati wal jamaa to waɗannan abubuwan da muhimmancin su sune malam zai kawo yayi mana washin baki akan su insha Allahu muna fatan Allah subhanahu wataala yayi mana jagoranci malam sai yake cewa ta'riful aqida yanzu zai yi mana ta'rifin aqida menene ake nufi da aqida so da yawa muna ji malamai suna magana akan aqida a gyara aqida ya kamata ka gyara aqidarka in aqidarka ta samu matsala ka samu matsala to menene ma ake nufi da aqida sai ce al-aqidatu fil lugha a yare na larabci in aka ce aqida yace hiya min al-aqdi wa huwa ar-rabtu wal ibram wal ihkam wat tawathuq wal shadd bi quwwa wat tamasuk wal murasati wal ithbat wa minhu al yaqin wal jazm duka waɗannan abubuwan da ya zano a yaren larabci su ake nufi da aqida kuma dukkan su ma'anar su guda menene shine daurawa lokacin da aka ce an darma wani abu ma'ana an ciro wannan kalmar ta daurawa ita ce ma'anar da ake nufi ta aqida za a iya cewa aqdun nikah shine an daura aure kuma a cikin daurin arimi aqdun nikah akwai kalmar aqd wanda daga nan ne aka ciro kalmar aqida din sai ya ce wal aqdu naqidul hal sannan kuma in aka ce al aqdu darmawa yace naqidul hal shine abin da yake wato wanda yake fuskanta da juna yake cin karo da alhallu shine warwarewa sabanin warwarewa shine darmawa sabanin darmawa shine warwarewa sai ce wa yuqalu kuma zakka ji ana cewa aqadahu yaqidhu aqdan ya darma shi darmawa wa minhu uqdatul yamini wal nikah yace daga nan ne ma aka ciro da magana darmin rantsuwa sannan kuma da darmin arme kamar yadda muka faɗi yanzu me yasa ake ce mata aqdul yamin in mutum ya zargi matar shi misali lokacin da suke zama aure. Sai aka kawo shi ga alƙali, alƙali zai tashi ya kadin ne aqdul yamin, sai yayi rantsuwa kamar yadda Allah ya tabbatar a cikin suratul Nur. To yanzu in aka zo zai yi wannan rantsuwa, a larabci ake ce mata, zai ace mata aqdal yamin, ma'ana ya darma rantsuwa a gaban Allah subhanahu wataala. Kamar yadda aka zo magana armi, sai aka ce an darma arman wane, ko a Hausa mu ce an darma arman wane da wane, to wannan shine ake ce ma aqdun nikah. Daga nan aka samu kalmar ta aqida. Malam yace qala Allahu tabaaraka wa ta'ala, zai kawo maka maganar Allah wanda take ƙara tabbatar da maganar shi, sai ke cewa la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah ba zai kama ku da yasassan zance da kuke yi ba a cikin rantsarantsanku ba, amma dai Allah zai kama ku ne dangane da abinda zukatanku suka kudirce, shine abinda Allah zai kama. Anan Allah subhanahu wataala yana magana dangane da rantsuwa da mutane suke yi a cikin sabo yau da gobe. Mutane sun saba sai kaji ya ce wallahi mako ban tai ba, shi kuma ya tai. Amma da zaka tambaye shi me yasa kace wallahi, shi ma san lokacin da ya wadi, saboda ya riga ya zama bakin shi. To irin wannan Allah subhanahu wataala ya ce a wannan Allah ba zai kama ku da shi ba, saboda kaida an mutun yayin rantsuwa da Allah akan ba gaskiya ba, sai ya azumin kwana uku shi zai warware rantsuwar shi. To amma irin wannan rantsuwar da ta zama to bakin mutane yau da gobe, Allah ya ce ba zai kama su da ita ba. Amma kuma ba haka ba yana nufin a saki baki a ringa rantsuwa da Allah akan komai bane. Allah ya ce amma zai kama ku ne bima aqadtumul ayman, da abin da zukatanku suka kudirce. To kun ga anan akwai wato kudircewa ta zuci a lokacin rantsuwa, sannan kuma akwai kudircewa ta zuci a lokacin da mutum ya kasance zai dan ma'armi. Sannan malin yace wal aqidatu, in aka ce al aqida kuma al hukmu alladhi la yaqbalu ash-shakku fihi lada mu'taqadihi. Al aqida, in aka ce al aqida, malin yace shine hukuncin da bayya iya amsar shakku dangane da wanda ya kudirce shi. In aka ce aqida, ma'ana ka kudirce wani abu ne a cikin ranka wanda ka yarda 100% cewa shakka ba za ta zo maka akan wannan abin ba. Domin lokacin da ka kudirce wani abu a ranka, kuma sai kake tunanin shakka za ta iya zauwa ta shigo wannan abin, to wannan abin a yaren larabci ba za a ce mashi aqida ba, saboda ita aqida su ake a same ta gangariya wanda babu zancen shakku a cikin ta. Sai yace kuma wal aqidatu fid din, aqida kuma a cikin addini, ma yuqsadu bihi al i'tiqadu dun al amr, shine abin da ake nufata da shi kudircewa ba aiki ba. Domin dama ita aqida aiki ne na kudircewa, aiki ne na zuciya, ba aiki ne na wanda yake na aiki ba, wanda mutum zai aikata. In aka ce aqida ba wani abu ne da mutum zai a ce gashi can yana yin aqida, a'a, zo mu tahi ni aqida, a'a, ba aiki bane ba, amma din abu ne wanda ake kudirce shi a zuciya, ka sa a ranka da cewa eh wanga ita ce aqida ka, kuma akan shi akan ta kake tahiya. Malam yace ka aqida tu wujudillahi wa ba'thi rusul, kamar misalin kudircewa akwai Allah da kuma kudircewa Allah ya aiko manzanni, duka a cikin mu ba wanda ya taba ganin Allah, amma a ranka ka kudirce cewa lalle akwai Allah. To daga lokacin da ka samu shakku a cikin zuciyarka, kai an ya ku Allah nan akwai shi, to kaga wannan ba aqida bace, saboda ita aqida batta da shakku, kowa ya yarda 100% cewa kawai akwai Allah, saboda alamomi sun tabbatar da haka nan. Sannan kuma ba'athir rusul, Allah ya aiko manzanni, ka kudirce a ranka tabbas Allah ya aiko su. Mutum yana iya zama ya ce to kai abinda ma duka labarin kamzan ku dai ne, ba wani manzo da aka taba yi a duniya, mutum yana iya wadin haka nan. To lokacin da mutum ya wadi haka, ma'ana ya samu shakka dangane da manzannin da Allah ya aiko, to wannan ba a ce mashi aqida, sai ce wal jam'u aqaid, jam'in aqida ita ce aqaid, zaka iya cewa al aqaid annahu aqidu da yawa kenan. Sai ce wa khulasatu, wato bayani wanda yake takaitacce, shine ma aqada al insanu alayhi qalbahu jaziman bi, abinda ake cewa aqida ɗan uwa shine abinda mutum ya daura wa kanshi, ya gama shi da zuciyar shi, sannan ya samu cikakkiyar sakarkancewa akan shi, sai ce fa hu aqidatu, wannan abin shi ake ce ma aqida. Sawa'un kana haqqan aw batilan, ya danganta wannan abin da ya kudirce gaskiya ne ko kuma ya kudirce wannan abin ba gaskiya ba. Domin akwai aqida ta gaskiya, kuma akwai aqida da ba ta ƙarya ba, amma dukkan su ana ce musu aqida ta yi daidai ko ba ta yi ba daidai, in dai kudircewa kai kuma kai yarda da wannan abin 100%, wannan abin akan ce musu aqida. Misali, akwai aqida ta mutanen da suke yarda cewa in mutun ya mutu za a kona shi, in aka kona shi za a doki tokan wannan ta gawar shi wanda tayi saura sai a watsa a cikin ruwa, in aka watsa a cikin ruwa to wai alama ce da take nuna cewa shi yanzu wanga rayuwar shi sabuwa zai je wanga rayuwar ta shi yayi ta farko ta kare a nan gaba zai sake zawwa za a sake aiho shi sabuwa aiwa yazo ya sake yin sabuwar rayuwa. Su sun yarda da wannan abin 100% kuma da shi suke yin addinin su. Kaga wannan sai a ce masa aqida ce, amma aqida ce wanda take ta sha banban aqida ce wanda take mummuna aqida ba ta da kyau. Amma kuma ga wani can shi ya yarda za a mutu kuma an mutu za a taso, kaga shi ma wannan aqida shi ce. To a cikin wannan bin dole akwai daya wanda take ta gaskiya ko wanda ba gaskiya ba, amma dukkan su ana kiran su da ni da suna al-aqida. Sannan yanzu malam bayan ya kawo mana duka wannan bayanin da muka yi, ana abinda ake nufi da al-aqida kenan a yaren Larabci. Yanzu malam zai kawo mana yare na wato malaman aqida, su kuma in aka ce musu al-aqida a cikin gurin malaman aqida me ake nufi da ita? Malam yace hiyal umuru allati yajibu an yusaddiqa biha al-qalb. In aka ce aqida a wajen malaman aqida, wa'ansu abubuwa ne wa'inda wajibi ne wato zuciya ta gaskata su. Wa tatma'inna ilayha an-nafs, kuma rai ya samu aminci in ya aikata wa'innan abubuwa. Hatta takuna yaqinan thabitan, har sai ta kasance yaqini tabbataccen abu. La yumazijuha harin, wanda shakka ba za ta iya kutsowa gare shi ba. Wala yukhalituha shakkun, sannan kuma wani dan tunani ko kuma karkata ba za ta iya zawa ta kutso ta garoyi da wannan aqidar da mutun ya sa a ran shi ba. Ma'ana duk abin da ka sa a ranka ka yarda da shi 100%, zuciyarka ta gaskata wannan abin, sannan kuma gaskata wanda shakka ko kuma karkata ba za ta iya zawa ta garwayu da shi ba, wannan abin shine ake cewa aqida. Sai yace al-imanul jazim alladhi la yatataraku ilayhi shakkun lada mu'taqidi, ma'ana imani cikakkiye gamsashe wanda wato shakka ba za ta samu damar kutsuwa ba zuwa ga wanda ya kudirce. Sai malin yace wa yajibu an yakuna mutabiqan lil waqi, kuma ya zama wajibi wannan kudircewar da mutun ya tayi daidai da waqi. Menene tayi daidai da waqi? Misali sai mutun yace shi ya yarda akwai Allah kuma ya yarda akwai tashin kiyama, wannan kudircewar shi ce a zuciya, aqida shi ce. To amma kuma aikin da yake yi yau da gobe sai suke tabbatar da cewa ya ƙaryata cewa akwai Allah, ya ƙaryata cewa akwai alƙiyama. Domin akwai mutanen da yanzu suna rayuwa sun yarda za a je ranar alƙiyama, amma ayyukan da suke yi ya tabbatar da cewa su gani suke ma da aka ce za a je alƙiyama kamar hirar wasa ne ake musu. Saboda ayyuka ne da in aka tahi kiyama su ba za su musu kyau ba a irin yanda suke gudanar da tasu rayuwa din. To malam yace in kai kudirci da wannan abun to ya kamata yi daidai da waki, ka yarda akwai Allah to aga aikin ka yana gaskatar da cewa akwai Allah, ka yarda akwai mutuwa to aikin ka ya tabbatar da cewa akwai mutuwa. La yaqbalu shakkan wala zanna, wannan kudircewar taka kada ta karbi shakka ko kuma wani zato. Malam yace fa illam yasil al-ilmu ila darajati al-yaqin al-jazim la yusamma aqida, malam yace ilimi in bai kai ba matsayin wato samun yaqini cikakke cewa ka gamsu da wannan abu 100%, wannan abin ba a ce mishi aqida. Malam yace wa summiya aqidatan li anna al-insana yaqidu alayhi qalbuhu, kuma ana kiran shi aqida ne saboda galibi mutun yana dar mazuciyar shi ne da wannan abu. Domin mutun zai ce ya yarda da kaza a zuciyar shi ne zai darma wannan abin sai ya yarda da shi gabaki daya a cikin rayuwar shi. Sai yace al-aqidatul islamiyya, bayan ya mana bayanin aqida a wajen malaman aqida yanzu sai ya gaya mana kuma me ake nufi da al-aqidatul islamiyya. Domin wannan aqida kenan a wajen malaman aqida takan iya yiwa ta zamanto aqida ta musulunci, kuma takan iya yiwa ta zamanto aqida wadda take ba ta musulunci ba. To ita al-aqidatul islamiyya ya take? Malam yace hiyal imanul jazim bi rububiyyatillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala, wato imani wanda yake cikakke gamsashe dangane da rububiyya ta Allah subhanahu wa ta'ala. Menene rububiyya ta Allah? Shine ka yarda Allah shine mahaliccin komai da komai, wannan ita ce rububiyya. Babu wani abu wanda yake kan ƙasa ko kuma sama ko kuma can cikin ƙarƙashin ƙasa ko kuma abin da yake tsakanin su face halitta ne na Allah subhanahu wataala. Wannan ita ce rububiyya, wanda kuma wannan malamai sun sha yin bayani cewa hatta da kafiran harko sun yi imani da wannan rububiyya din, domin Allah ya tabbatar da cewa la'in sa'alta man khalaqa as-samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Annabi in ya tambaye su waye halitta sammai da kasai, kafirai ne, basu shiga musulunci ba, amma annabi ya masa wannan tambaye sai su ce to ai Allah ne ya halitta sammai da kasai, ma'ana sun yarda dai sama da kasa halittan Allah ne. Wannan ita ce rububiyya, ka yarda Allah shine mahaliccin komai da kowa. Sai malam ya ce wa uluhiyati, da kuma uluhiyya ta Allah. Al uluhiyya kuma shine ka yarda dukkanin ayyuka na ibada ana yin su ne ga Allah shi kadai, ba a hada shi da kowa a ciki. Sallah shi kadai za a ma, azumi shi kadai za a ma, zakka shi kadai za a ma, da dukkanin ayyuka wanda suke na ibada. Sai ya ce wa asma'ihi wa sifatihi, wannan nau'in na uku kuma shine tauhidul asma' wa sifat, ma'ana mutum ya yarda da cewa Allah yana da sunaye kuma yana da sifofi. Sannan sunayen Allah ana tabbatar mishi da su, sifofin shi ana tabbatar mishi da su kamar yanda ya tabbatar ma kanshi su, ba a yi mata ta'awili, kamar yanda wa'ansu aka samu suke yi ma sifofin Allah ta'awili. In aka ce Allah subhanahu wata'ala yana da hannu, sai su ce a'a, ba hannu ake nihi ba, ƙarhi ake ni, ma'ana su ba su yarda bai Allah yana da hannu, saboda a tunaninsu wai in ka ce Allah yana da hannu kenan ka kwatanta shi da halitta, kamar ka kwatanta Allah da kai ne, kai ne kake da hannu, su a gunansu Allah bai da hannu, sai dai a ce ƙarhi. Bayan kuma a Qur'ani gurare da yawa Allah ya tabbatar yana da hannu, kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake tambayan Iblis lokacin da ya halicci annabi Adam, sai yake ce mashi ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai, me yana ka kai sujjada ga abin da na halitta da hannuna? Yanzu Allah ya ce ina da hannu, kai kuma ka zo ka ce ma mutane Allah bashi da hannu, wane ne za ka gaskata? Sai ahlus sunna wal jamaa aqidar su suka ce to in aka zo za a yi tasnifin sunaye na Allah da sifofin shi, ya za a yi shine a tabbatar mishi su kamar yanda suka zo, amma ba tare da takyifi ba, sannan kuma ba tare da dogon bincike ba. Shine Allah ya ce yana da hannu, eh Allah yana da hannu, shikenan. Ba a sa ka ba ka ce to hannun wani iri ne, ba a sa ka ba kuma ka ringa tunanin hallin Allah irin naka ne. So ake tunda Allah ya ce yana da hannu, kai ma ka ce yana da hannu, sai ka tsaya daga nan. Allah bai hudiya ya hannun shi yake ba, sauran nan can ba naka bane ba. Wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa dangane da sifofi. Sai ce kuma wa mala'ikatu, mutum ya yi imani gamsasshe dangane da mala'ikun Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yana da mala'iku wa'inda su ne runduna ta Ubangiji. Mala'ika guda yaya halittar shi take? Mala'ika guda, ya zo hadisai cewa daga nan farkon kawadar shi zawwa wuyan shi nan tahiya ce wadda ta kai ta shekara 1000. A wata ruwa, a wasu ruwayen kuma shekara 500, shekara 2000. To yanzu misali a kaddarawa shekara 500 yake, daga nan in mutun zawwa nan a ce yayi ayyuka hiya shekara 500, ka san dai ba karamar halitta bace wannan. To wannan shine mala'ika daya, sannan kuma su ne Allah subhanahu wataala yake da. Allah ya ce adadin mala'iku shi kadai ya san ko dana wani, ba wanda isa ya san mala'iku guda kaza ne. To yanzu jama'a, wannan mala'ikun dole ka yarda Allah yana da su, shine imani. Kuma su wa'innan mala'ikun da suke da wannan girma na halitta, su ne aka ce za su zo ranar alkiyama, in aka tada kiyama aka tattara mutane a halin kiyama, za su kewaye mutane, kowane kewaye guda mala'ika 70,000, su za su kewaye mutane. Ya za ka ka tsere ba kare ba, wannan kewayen guda mala'ika 70,000 ne, kuma za su yi kewaye 70,000, su nawa ne kenan? 70,000 su 70,000, wannan su ne mala'ikun Allah. Kuma za a zo da wutar jahannama, tana da linzami 70,000, a kowane linzami guda akwai mala'ika 70,000 yana riƙe da ɗaya, kenan a nan ma 70,000 so 70,000. Amma annabi ya ce duk da sun rike wutar, wannan wutar kwama take ta kubuce daga hannunsu, kaga ƙarin mala'ika, amma wutar kwama take ta kubuce daga hannunsu, ita ce wutar da aka ce za a sa mutane sun saba Allah. Yanzu can ga 70,000 so 70,000 sun kewaye mutane, nan ga 70,000 so 70,000 sun rike wutar jahannama, tana kwama ta kwace ta rido jama'a. sannan kuma ga wasu wanda Allah bai ambata su ba. Ya tabbata hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a Baitul Ma'mur kullun in rana ta bullo mala'ika 70,000 ne zai dora goshin shi a ƙasa yayin sujada ga Allah. Bayya daga bassa daga goshin su sai rana ta wada. In ta wada zai tashi sa tahi. Ba su ƙara dawowa har duniya ta tashi gobe wasu ne za su zo 70,000. Tunda aka halicci duniya har yau haka ne. Kenan daga halittar duniya zai wayo 70,000 ne suka wuce. Kage tunanin cewa mala'ikun Allah Allah kaɗai san kudana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril su biyu a halittar shi ta mala'ika. Amma radda ya fara ganin shi Annabi sai da ya hurgice. Ka duba ƙarfi na zuciya da kuma irin girma da ɗaukaka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma radda ya ga mala'ika Jibril yadda ya rikice ringa karkarwa ya komo gida yana cewa matar shi ta lullube shi saboda ya tsorata. Bai taɓa ganin halitta irin wannan ba. To mutum yarda akwai mala'iku. Sai gaba malam ya ce wa kutubihi mutum yarda akwai littattafai na Allah. Littattafai na Allah shine littafin da Allah yake aikawa zuwa ga manzanni wanda ya aiko. Kamar irin su Al-Qur'ani mai girma da aka aiko shi ga Annabi Muhammad, kamar su Al-Injil ita ce Injila wanda aka aiko ga Annabi Isa, kamar su Az-Zabur wanda aka aiko ga Annabi Dawud, kamar kuma At-Tawrat wanda aka aiko ga Annabi Musa. Duka wa'annan mutum ya kudurci cewa littattafai ne wanda Allah ya aiko su zuwa ga manzanni shi. Sai ce wa rusulihi kuma mutum ya imani da manzanni, tabbas Allah ya aiko manzanni. Ya aiko su dan su kira zuwa ga tafarkin shi ga bautar shi, sannan kuma ya aika kowanne zuwa ga mutanen shi. Daga ƙarshe sai ya cike da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya aiko shi zuwa ga duniya ga baki ɗaya halittu mutum da aljanni. Sai ce kuma wal yawmil akhir, mutum yarda akwai ranar lahira. Saboda wannan akwai wanda suna nan suna rayuwa amma ba su yarda ba za a tai lahira, gani suke ma kawai in ka mutu shikenan ta kare maka, daga nan kawai zaka zama kasa an kare. To so ake mutun yarda akwai ranar lahira, tabbas kuma za ta zo kuma kowa zai je gaban Ubangiji. Sai ce wal qadri khairihi wa sharrihi, mutun ya kudurce cewa akwai al qadar shine kaddara ta al khairi da ta sharri. Wanda malamai suka ce duka a cikin rukunin imani guda shidda wannan rukuni shine yake da tsananin wahala ga mutane. Saboda mutum in wani abu ya same shi na alkhairi sai kaga yana jin dadi, yana cewa a taya shi murna, a Allah ya mun ge dan dogo. Amma Allah ya jarrabe shi da kaddara wadda take ta sharri sai ya fara cewa jiwa ce. Wallahi dama naga sun tsane ni, wannan unguwa sun tsane ni, tashi zan yi, su suka jehe ni. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a Qur'ani fa ammal insanu idha ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Shi dan adam yanda yake in Allah ya jarrabe shi ya girmama shi ya yi mishi ni'ima sai ya ce kai ubangiji na ya girmama ni. Sai ya ce wa amma idha batalahu fa qadara alayhi rizqahu, amma Allah ya jarrabe shi arzikin shi da mai kudi ne sai ya talauce. Fa yaqulu rabbi ana, sai ya ce kai gaskiya an tozarta ni. Ma'ana yanzu bai yarda da kaddara ba, da farin da Allah ya bashi kudin ya yarda daga Allah ne, yanzu kuma da Allah ya kwace bai yarda daga Allah bane ba. To haka mutane suke bas yarda da kaddara musamman in ta kasance mara kyau. To kai kuma matsayinka na mumini so ake ka yarda da kaddara duk wanda Allah ya jarabce ka da ita, domin dama kai cikin kaddara kake, cikin ibtila'i kake na Ubangiji. Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin zai jarrabi bayin shi waɗanda suke muminai. Kenan duk jarrabar da ta zo maka daga Ubangiji ka karɓe ta hannu biyu. Sai malam ya ce wasa'il ma sabata min umuril ghaib, sannan kuma mutum ya yarda da cewa dukkan abubuwan da suka zo na al'amuran gaibi daga Allah ne. Abubuwa waɗanda suke na gaibi kamar mi kenan? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin abubuwa da yawa. Daga cikin abubuwan gaibi akwai siradi, ba wanda ya taya ga siradi, amma yanzu dole muminin ra akwai siradi, za a je a tsallaka siradi. To kaga wannan gaibi ne, sai ake so ka yarda da shi. Wuta da aljanna gaibi ne, ba wanda ya taba ganin su, amma sai ka yarda akwai su. Wuta gaskiya ce akwai, aljanna gaskiya ce akwai, sannan kuma azabar kabari ma gaibi ce. Ma ka binne mutum wai taba shiga ya gani ya ake yi da shi, ba wanda ya taba shiga. Sai wanda ya je shi ne yake tabbatarwa, su kuma matsalar in sun tai ba dawa ba suke barin sana su ba da labari. To sai ka kudurce tunda Annabi ya bada labarin akwai wayannan abubuwan, ka kudurce akwai su, duk da yake na gaibi ne ba wanda ya san su. Wa usulul din wa ma ajma'a alaihi salafus salih, mutun yarda da dukkanin asali na addini abin da ya fito da Qur'ani da Sunna. Sannan kuma mutum ya rada abin da magabatan ƙwarai suka yi haɗin gwiwa a kan shi. Abin da magabata suka tattaru suka ce wanga abin addini ne, to mutum sai ya zamanto ya yarda da wannan. Sai ce wa taslimu tam lillahi ta'ala fil amr. Mutum ya miƙa wuya, cikakkiyar miƙa wuya zuwa ga Allah a cikin al'amuran shi. Al'amarinka gaba ɗaya ka maida shi ga Allah. Wal hukm, mutum ya maida hukunci ga Allah, duk abin da Allah ya hukunta ka bada wato amincin cewa zaka aikata wannan abu. Wata'a, sannan kuma mutum ya miƙa biyayya shi ga Allah. In Allah ya ce ayi, to kada ka jira komai ka aikata wannan abu. Walittiba'i li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam, wato biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. In annabi ya zo da abu ya ce ayi, a ganka kana rige-rige wajen aikata wannan abu. In annabi ya zo da hannun abu ya ce ka ayi, a ganka kana harko-harkon wanda za su guji wannan abu. Sai malam ya ce wannan in mutum ya kudirce wa'innan abubuwan, wannan abun su ne ake cewa al-aqidatul islamiyya. Sai yake cewa wa iza utliqat fa hiya aqidatu ahli sunnah wal jama'a. In aka ce al-aqida al-islamiyya aka yi shiru, ba ƙara ba wani abu, to abin da ake nufi da ita shine aqidatu ahli sunnah wal jama'a, aqida ta ahli sunnah wal jama'a. Me yasa yace li annaha hiya al-islamul haqq? Saboda ita aqidatu ahli sunnah wal jama'a ita ce musulunci na gaskiya. Alladhi irtadahu Allahu ta'ala dinan li ibadi, ita ce addini na gaskiya wanda Allah ya yarda a bautata mishi da ita. Wa hiya aqidatul quruni thalathati al-mufaddala min as-sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan. Kuma wannan aqida ita ce aqida ta ƙarni uku na farko masu daraja na sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su. Domin wannan ƙarnin guda uku ƙarni ne wanda yafi kowane ƙarni daraja a doran duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisi yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Annabi yace mafi alkhairin ƙarni shine ƙarnin da na rayuwa ciki, shine ƙarnin sahabban Annabi da Annabi. Sai yace thumma alladhina yalunhum, sai kuma ƙarnin da ya biyo bayan shi shekara 200 kenan. Yace kuma thumma alladhina yalunhum, sannan kuma ƙarnin da biyo bayan shi shekara 300. Ƙarni guda shine shekara 100 kenan. Daga lokacin da aka aiko Annabi zuwa shekara 300 duk duniya babu ƙarnin da ya kai su alkhairi, kuma su ne magabata na ƙwarai. Yau in za ka yi addini dole a koma gare su a gaya suka fahimci addini, saboda baka kai su fahimta addini. Su sun ɗauko daga sahabbai ne, sahabbai kuma sun ɗauko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan yadda za ka fahimci addini kai da kake yau da mulban ta kada ban yin sekil a damagaram, ba zai ka fahimci addini irin su ba. Shi yasa aqidan magabata ta ƙwarai, aqidatu ahli sunnah jama'a, duk abin da yake na addini to za a yi shi akan alqur'ani da sunna da kuma fahimta wa'innan mutane. Duk abin da ya wuce daga ciki to ba lalle ba a yi mishi biyayya 100%. Shi yake cewa wal aqidatul islamiyya wa lil aqidatul islamiyyati asma'un ukhra. Aqidatul islamiyya tana da wasu sunaye daban inda ahli sunnati wal jama'a, a wajen ahli sunnati wal jama'a tana iya yiwa ka ji wasu sunayen daban wanda ba aqidatu ahli banda wanda ba al aqidatul islamiyya ba, amma ana nufi da al aqidatul islamiyya. Sai ce menene minha? Daga cikin su akwai at-tauhid. Zaka ji wata ran an ce aqidatul tauhid, abinda ake nufi shine al aqidatul islamiyya. Yace wa minha as-sunnah, daga cikin su akwai sunna. Wata ran sai ka ji an ce aqidatul sunnah, abinda ake nufi shine al aqidatul islamiyya. Wata ran kuma sai ka ji an ce mata usuluddin, yace shi ma dai yana ciki. Sai ka ji an ce wata ran an ce aqidatul usuluddin, abinda ake nufi shine al aqidatul islamiyya. Wata ran kuma ana kiranta da sunan al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar shi ma dai abinda ake nufi da shi al-aqidatul islamiyya. Wa minha, yace daga ciki har ila yau ash-shari'a, ana kiranta da ash-shari'a. Sai ka ji an ce aqidatul shari'a, shi ne abinda ake nufi al-aqidatul islamiyya. Sannan kuma na ƙarshe ce al-iman, wata ran sai ka ji an ce al-aqidatul iman, wato aqida ta imani. Wannan ma abinda ake nufi da ita shi ne aqidatul islamiyya. Sai malam ya ce hadhihi ashharu itlaqati ahli sunnati wal jama'ati ala ilm al-aqida. Wannan ababen da aka ambata shine mafi shaharar sunaye na aqidatul islamiyya a wajen ahli sunnah wal jama'a. Yanzu malam ya yi mana bayani dangane da aqida. Zai shiga sabuwar gaba, shine bayani akan as-salaf. Sunan littafin mu aqidatul al-wajiz fi aqidati as-salafus salih. To me ake nufi da as-salaf? sai ka ji malamai suna bayani sai a ce to ya kamata a gani salaf suka ce a dubi fahimtar magabata salaf sune magabata to me ake nufi da salaf malam yace as-salaf fil lugha a yare na larabci in aka ce as-salaf huwa ma maza wa taqaddama sune abin da ya fice ya riga ya tafi da abin da ya tafi ya riga ya wuce a yare na larabci shine ake ce ma salaf salafa shay'u salafan wani abu ya riga ya wuce ai mada ma'ana yazo ya tai wasalafu aljama'atu almutaqaddimun aka ce as-salaf kuma mala yace sune jama'ar da suka riga suka gabata sun tafi aw alqawmul mutaqaddimun fi as-sayr ko kuma mutanen da suka riga ana tsaka tayya sai suka yi gaba sai a ce sun zama salaf sun gabata kenan misali kuna tayya da mutane ku 10 za ku tayya mai da kuka zo marada sai kuka fita waje ku dan yi eskal sai biyar suka yi gaba sai biyar suka yi saura wannan biyar din da suka yi saura suna iya kiran wancan biyar da suka riga suka tayi as-salaf saboda sun riga sun gabace su a cikin mi a cikin tahiyya qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani yake cewa falamma asafuna taqamna minhum fa agraknahum ajma'in faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lokacin da suka fusata mu sai lokacin da suka fusata mu sai muka saukau musu da uquba lokacin da mutanen fir'auna Allah yayi ta musu ni'imomi ba ni'imar da Allah bai musu ba annabi Musa sai su zo su ce ka roki Allah ya mana kaza sai Allah roki Allah ya safko musu da wannan abu daga baya sai su kafirce har cewa ma suka yi da Allah ya musu ni'ima da Allah ka roki annabi Musa ka roki Allah da Allah ya dan safko mana gumkin da zan barin gabauta ma to kun ga wannan sun husata Allah sai Allah ce da suka fusata mu sai muka safkan musu da uquba fa agraknahum ajma'in sai muka dirmiyar da su gabaki daya shine Allah ya dirmiyar da su a cikin ruwa daga su ha fir'auna sai ce faj'alnahum salafan wa masalan lil akhirin sai muka sanya su wato jagaba a wajen halakawa sune jagaba wajen halakawa suka zama sun gabaci da yawa daga cikin al'umma wajen halakawa ta ubangiji kuma Allah ya sanya su misali ne ga mutanen da za su zo daga baya yanzu gashi nan yau sun zama misali a gare mu duk inda muka tashi bayani sai mu ce Allah ya halakar da mutanen fir'auna a cikin ruwa sannan kuma Allah ya sanya su jagaba wajen yin azaba mahallu shahid anan shine faj'alnahum salafan Allah yake mun sanya su jagaba kun gani waɗanda suka gabata suna kace ma salaf ay ja'alnahum salafan mutaqaddimina liman amila bi amali Allah yace malum yace abinda Allah yake nufi a wannan ayin da Allah yace ja'alnahum salafan shine Allah ya sanya su magabata cikin aikata wannan ayyukan da suka aikata wa zalika liya'tabira man ba'dahu diddan na baya su hankalta da wannan waliyata'iza bihimul akhirun dan kuma na ƙarshe su dauki wa'azi da izina dangane da abin da ya faru da su sai malam yace wassalaf har ila yau ana kiran da as-salaf man taqaddamaka min aba'ika wa inda suka gabace ka daga cikin iyayenka wa zi qarabatika da ƴan uwanka na dangi alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadl wa inda suka gabace ka a shekaru da kuma fadala yanzu yau kakanka kana iya ce mishi salaf ne a gare ka amma anan salaf ne a gare ta a bangaren shekaru zaka iya cewa malam wani da ya mutu a gari kaza salaf ne kace salaf ne gurin a gare ka bangane da ilimi na addini da falala saboda an mishi shaida ilimi kenan duk abin da ya gabata salaf ne sai dai menene salaf ne shi ani anan ne za ta tantance zai iya zamantowa salaf a shekaru zai iya zamantowa salaf a cikin tahiyya kamar yadda muka faɗi ko balaguro zai iya zamantowa kuma salaf ne shi dangane da aikata wani aiki da kuka sa gaba za ku aikata sannan kuma in aka ce salaf kuma aka yi talaki ana maganar salaf dangane da fahimtar addini da aikata aikin addini wanda yake daidai sai ce wali hadha summiya sadrul awwal min at-tabi'in as-salafus salih malai yace ai shi yasa ma aka sanya ma wato karni na harko sunan as-salafus salih magabata yace amma na kwarai magabata ne su amma na kwarai ba irin kowane magabaci ba magabata ne su na kwarai. Shi yasa addini dole ya kasance akan fahimtar su. Sai malam yace as-salaf fil istilah. Yanzu bayan ya gaya mana me yake nufi da as-salaf a yaren Larabci, zai gaya mana kuma me yake nufi da as-salaf a cikin wato gurin malaman aqida. Malaman aqida suka ce idza utlika as-salaf inda ulama'il i'tiqad. In aka ce as-salaf a wajen malaman aqida aka yi shiru ba hada shi da komai ba. فإن تعريفاتهم تدور حول أصحاب القرون الثلاثة الأولى المفضلة. سيتو دان تبس عندي أنت السلف أي شروع. تو كوي أبين أكي نفي شيني وإن تمت أنا دسكرا يؤكرني أكو نهوركو ما سدرجة من الصحابة نرجع صحابي والتابعين والتابعي أو الصحابة والتابعين والتابعين بإسان كوكو ما صحابي التابعي لكم التابع والتابعين لقى أنت السلف سؤالكيني sai ce mimman me yasa ake ce musu magabatan kware kuma aka ce addini dole he a fahimta su zai malai ce mimman shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil khairiyya saboda ai su annabi ne yayi musu shaida cewa suna da alkhairi ballantana wani yazo ya ce a dan mi sai su za a zaba saboda su ne annabi ya zaba sai sun fi kowa alkhairi sai ce fa ashabu hadhihi alqurun almubaraka afdal al-ummati ala al-itlaq wa innan da suka rayu a wannan karni uku sun fi kowa daraja a cikin al'umma babu shakku akan wannan zance sai ce fihi musaddiqun a cikin su akwai masu gaskiya Abubakar Siddiq yana cikin su wanda shi kuma an yi ittifaqi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama duk cikin al'umma babu wanda ke shi daraja daga Annabi sai shi a wannan al'umma a cikin annabawa da manzanni da halittun Allah gaba daya wa'inda suka yi sayyidina Abubakar daraja kawai a manzanni da annabawa amma daga an hudda su wanda yake fara zama a daraja sayyidina Abubakar to yana cikin wannan karni ta yaya kake so ai addini ba akan fahimta wa'innan mutanen ba sai ce wa shuhada a cikin su kuma akwai shahidai su ne suka tayi suka yi tsayin daka da tukubban su suka yaki kafirai har wanga addinin ya tabbata ya kawo gari was-salihun sannan kuma akwai mutanen kwarai bayan Allah nagartattu akwai tamimuddari wani mutum ne daga cikin tabi'ai bai yi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari yace zai zo sai ya ga ma sayyidina Umar yace Umar akwai wani zai zo mutumin Yaman ne sunan shi kaza da kaza in ya zo zaka gan shi yana da alama kaza sunan shi tamimuddari wannan mutumin in ya zo ya Umar kakka yarda ya tahi bai maka addu'a ba abun mawaki annabi yana ce masahabi sayyidina Umar ga wani nan zai zo yanzu bai zo ba amma nan gaba ne zai zo in ya zo Umar ka tayya maka addu'a jama'a ai mun san wane ne Umar daga Abubakar sai Umar amma kuma annabi yace ma Umar wannan mutumin in ya zo ka je ya maka addu'a wanda yake na maka cewa akwai as-salihuna mutanen kirki nagartattu a cikin wannan al'umma sayyidina Umar sai yake zuwa Makka duk lokacin da yazo aikin hajji in yaga mutanen Yaman sai ta cikin su yace a cikin ku afi kuma tayi a cikin ku akwai tamimin dari sai su ce a sai ta yi shi shekara in ta kiyoyo sai yazo cikin mutanen Yaman zai ce ina tamim sai a ce babu sai wata shekara da yazo yace afi kuma tamim a cikin ku akwai tamim sai suka ce eh akwai sai ce ina yake yana jira yazo ya ga wani cikakken mutum sai isko mutum cikin siffar da bai tsammani ba kaskantaccen mutum wanda ya kaskantar da kanshi ga Allah bai dauki duniya bakin komai ba sai ce kai ne tamin yace dan Allah kai mini addu'a sai ce me yasa kake so in maka addu'a shi bai ma san ba shine Umar din shi tamin din bai ma san Umar ne a gaban shi yace me yasa zan maka addu'a yace a kai mini addu'a na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna game da kai kai mini addu'a sai ya mishi addu'a ta alkhairi yanzu wannan mutumin ni haka yake nuna yana nuna cewa addu'ar shi kai tsaye gamsassa ce a wajen Allah subhanahu wataala wanda kuma annabi ne ya mishi shaida haka kuma kaga shi ba sahabi bane ba amma tabi'i ne saboda bai rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama ba to shi yasa malai yace was-salihun a cikin su wa'innan karnin uku na harku adda kai magabata wa'inda suke mutanen kwarai sai ce wa a'immatuddin a cikin su adda kai limammai na addini الذين اختارهم الله تعالى وان الله يزابي سو لصحبه نبي دان سو ابوكان تي منزا الله كاين زاكا تي وان ابوكان النبي اي يا كما تا كالي واكين كاي شرو wa tablighi risalatihi, sune Allah ya zaba dan su isar da sakon Allah. Yanzu kai aka ce maka Imam Malik aka yi shiru, ai ya kamata ka girmama shi ko dan saboda su ne suka yi gogoromaya da hadisan Annabi suka rubuta su har ya iso gare mu ke karanta muke addini. Sai Imam al-Bukhari duk su ne a cikin wannan karni, sai Imam Muslim duk wata gogoromaya ta addini su suka yi ta. Sai ce wa humur rasikhuna fi ilm, su ne wa'inda suka yi san fahimta wajen ilimi. Al-muhtaduna bi hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, shiriyayyu da shari'a Annabi tsira da amince Allah tabbata gare shi. Al-hafizuna li sunnati, wa'inda suka kiyaye sunnar shi. Wa hum a'lamul huda, malam yace su ne wato alama ta shari'a, alama shari'a su ne. Wa masabihud duja, yace kuma su ne haske wa'inda yake yaye duhu. Yace thumma man tabi'ahum min ulama'il islam al-udud, da su da wa'inda suka biyo bayan su daga malaman musulunci masu adalci. Min al-a'immati al-a'lam, na daga limmammai wa'inda suke masu madaukaka, masu daukaka. Al-mashhudi lahum bil imama, wanda aka yi musu shaidan limanci. Wal fadl, aka yi musu shaidan falala. Wattiba'i sunna, aka yi musu shaidan bin sunna. Wal imamata fiha, aka yi musu shaidan su a cikin sunnan ma limammai ne. Wajtinabul bid'a, sannan ayi musu shaidan suna nisantar bid'a. Wal hadari minha, aka musu shaidan cewa suna tsoratar da mutane daga bid'a. Wa mimman ittafaqatil ummati ala imamatihi, sannan kuma da wa'inda al'umma suka yi ittifaqi cewa lalle wa'innan su mu'minai ne kuma limammai ne a cikin addini. Daga cikin wanda al'umma ta yarda da limancin su akwai al-khulafa'ul rashidun, al-khulafa'ul ashabul madhahib al-arba'a, malaman limamman mazhabobi guda hudu. Duk duniyar musulmai sun yarda da wannan mutanen, Abu Hanifa, Al-Imam Malik, Imam Shafi'i da Imam Ahmad. Amma ba lokacin Annabi suka yi rayuwa ba, na ƙarshen su shine Imam Ahmad, shi kuma ya rayu a ƙarni na uku ne ma, ƙarnin na ƙarshe a cikin ƙarni uku na farko. Da sai Imam Abi Hanifa da sai Imam Malik sun rayu a ƙarni na biyu ne, tun a farkon ƙarni na farko aka yi su, sai a ƙarni na biyu suka bar duniya. Sai ce wa azim sha'anin fi din, kuma ayi musu shaida da girman sha'anin su a cikin addini. Walihaza summiya sadrul awwal bi salafus salih, malam yace shi yasa ma ai shekaran farko, ƙarni na farko aka sanya mishi suna salafus salih, magabata wanda yake na gari. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Qur'ani, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wanda yake sabawa wannan manzo bayan shari'a ta bayyana a gare shi, kuma yake bin wata hanya wadda ba hanyar mu'minai ba, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa za mu bar shi da abin da ya zaba, sannan kuma za mu sa shi cikin wuta, wannan makoma ta riga ta yi muni. Yanzu a nan ayi Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana cewa wanda yake saba ma manzon Allah kuma ya bi wata hanya wadda ba hanyar mu'minai ba. Wacce ce hanyar mu'minai jama'a? Malumai suka ce ita ce hanyar magabatan kwarai. Duk wanda ya bi wata hanya wadda ba ita ba, Allah ya yi alƙawari zai sa shi cikin wuta, kuma hutai mummunan makoma ce inda Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wani guri da daban, yake cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladhina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa was-sabiquna al-awwaluna, magabata na farko daga cikin muhajirai waɗanda suka yi hijira daga Makka suka tafi Madina, wal ansar da waɗanda suke mutanen Madina an isko su a Madina, wal ladina taba'uhum bi ihsani, sai Allah ya ce da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa, su suka biyo bayan su sune tabi'ai. Sai ya ce radiyallahu anhum wa radwan, waɗannan mutanen Allah ya ce Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi. Wannan Allah ne yake magana da kanshi, dan saboda haka Allah ya yarda da sahabban Annabi, wanda yake so ya so, wanda bai so kai ya so, Allah ya faɗi wannan kuma su ma sun yarda da shi. Wa adda lahum jannatin, Allah bai ƙara da yace kuma ya tanadar musu aljanna. Aljanna tajri tahta al-anhar, wanda koramu ke gudana karkashin ta, khalidina fiha abadan, Allah ce za su dawwama a cikin ta babu ranar hutuwa. Lalle Allah yayi shaida mai kyau akan su, saboda haka dole ne ayi addini akan fahimtar su, saboda wa'innan dalilan da muke karantowa. Allah ce zalikal fawzul azim, lalle wannan wato babban rago ne a ce mutum Allah ya mishi wannan alƙawari. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا فدا اتكين حديثي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم النبي صلى الله عليه وسلم اتكين wannan hadisi da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa mafi alkhairin mutane annabi ce qarni shine qarnin da nake rayuwa a ciki mun wadi mun ce qarni shine shekara 100 sai yake guda kenan sai annabi ce ثم الذين يلونهم sannan karnin da ya biyo bayan shi shekara ta 200 kenan can an samu 100 karni da yanzu ga wani 100 kenan sai yace kuma summan ladina yadunum sai ya ƙara hadi ne biyu yace sannan wanda ya biyo bayan shi shi yasa aka samu karni uku shekara 300 kenan wa'innan annabi ce su ne mafi alkhairin mutane sai malam yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa sahabatuhu wattabi'una lahum bi ihsan malam yace da annabi da sahabban shi da waɗanda suke tabi'ai wanda suka bi bayansa da kyautatawa yace hum salafu hazil umma ai aka ce salaf su ake ni ba wasu bane ba da ban ake ni aka ce salaf waɗannan ne ake nufi sai yace wa kullu man yad'u ila mithli ma da'a ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sahabati sai yace amma abun karin haske anan shi duk wanda yake yin kira zuwa ga abinda annabi ya zo da shi zuwa ga abinda sahabbai suka zo da shi wattabi'una lahum bi ihsan kuma yake kira zuwa ga abin da matabi'ai suka zo da shi fa huwa ala nahji salaf wannan mutunan yana kan tafarkin magabata kenan har a yau da muke magana duk wanda yake kan tafarkin wa'incan mutane na karni uku na farko bai sauka daga kan shi ba to ana kiran wannan mutunan yana kan tafarkin magabatan kwarai kuma wanda dama shine kiran da Allah ya mana a waccan ayi da yake cewa wa yattabi ghayra sabilil mu'minina wallahi ma tawalla kinan din tafarkin su shine abin da zai kai mutun ga samun babban rabo sai malam yace wa tahdidul zamani laysa shartan fi zalika sanya lokaci malam yace ba sharadi bane ba a ce wai mutun sai in ya rayu da su ne sai zamanto ya kai akan tafarkin su a'a yace bal malam yace bare dai ash-shartu huwa muwafaqatul kitabi was sunnati wal aqiyati wal ahkam was suluk bi fahmi salaf sharadin shine mutum yayi daidai da su wajen bin alqur'ani yayi daidai da su wajen bin sunna a cikin aqida a cikin hukumce a cikin yanayi na rayuwa amma a bisa fahimtar su kai ne Allah subhanahu wataala ya faɗi aya ta qur'ani sai ka karanta ayi to in zaka fassara ta ba zaka ce ba to naji wani malami a unguwar mu ya fassara wannan aya ya ce kaza sharadin shine shi malam a ina yi ba zai zo da sabuwar fassara da gare shi ba dole in ana so a samu fassara ingantacciya sai an koma wajen waɗannan mutanen wanda suka yi suke cikin karni uku na farko sai yake cewa wa in ba'ada bainahu wa bainahul makan wa zaman koda a ce su sun rayu a can Hijaz garin Makka da Madina misali kai kuma ka rayu a ƙarshen duniya ta yamma misali Korea ta Arewa ko Korea ta Kudu su kuma suna can Hijaz Makka da Madina akwai nisa tsakanin ku tazara mai yawa wannan tazara batta hanawa in kai rayuwa akan tafarkin su a ce kai rayuwa akan tafarkin su kawai sharadin ne ka bi alqur'ani da sunna akan fahimtar su shikenan ka shiga sai ce wa man khalafahum falaysa minhu wanda kuma ya saba musu ya saba wannan fahimtar ta su to bayyana cikin su wa in aasha baina zaharanihi koda a tsakiyar su yayin rayuwa a ce yau ga sinan ya mutun yayin rayuwa a tsakiyar su amma sai yayi addini ba a bisa fahimtar su ba to bai cikin su din da mata ne ke rayuwa da su kai kuma da baka yi rayuwa da su ba tsakaninka da su tazara ce mai yawa amma sai kai aiki irin nasu to ka shiga cikin su shine abin da malam yake nufi sai yace wa imamu salaf as-salih huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malam yace limamu magabatan kwarai shine annabi Muhammad tsira da abinci Allah ya tabbata a gare shi da ake cewa magabatan kwarai waye shugaban su waye jagoran su yace shine annabi Muhammad menene hujja qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa Qur'ani ke cewa Muhammadur Rasulullah annabi Muhammadu manzan Allah ne والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله يتي النبي محمد منزان الله يتي وإن دسكي تارد شيكما أشداء على الكفار ما سأنني نيغا كافرين ما سرقا ما كافرين أما أبما واكي سيكاني يوم تم مسلمي yana izza da musulunci wani kafiri zai zo wanda ko ruwa bai sawa in yayi tsari amma sai ya rinka kaskantar da kansa a gaban shi nawa ne suke zuwa nan da saruwa inda suke zuwa yawan bude ido da dan hotansa suna yawo sai ga musulmi ne yake bibiyar su kamar ya tsugunna su taka shi musulmi ne kai ba haka magabata suke ba musulmi duk inda yake izza yake saboda ba wanda ya kai shi ko kuma
dole da kuma a cikin kowa
wallahi kuskure ne irin na mutanen mu tabbas duk yanda kafiri yake sunan shi kafiri kuma bai halatta ba a ce mutum ya kaskantar da kansa a gaban kafiri inda musulmi ne ba haka magabata suke ba sai ce su ashidda'u alal kufar masu tsanani ne ga kafiri amma ruhama'u bainahum masu tausayi ne a tsakanin junansu tsakanin junansu suna tausaya ma juna suna jin kan juna amma an haɗa kafirai kuma ba kyau shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce kai in mutum yana tahiya akan ƙasa yayi tahiya cikin nutsuwa da tsanaki yace amma inda zai tsinkayo kafiri yana zawa za su yi kurazama aka ce to ya bari dan ya tare ne hanya saboda hanyar tasa ce su suke kan gaskiya ba wancan ba ba a yarda kafiri ya samu dama akan musulmi so ake kullun in ya gama da kai ya ji tsoro dama asali tsoron ka yake sai Allah subhanahu wataala ce tarahum ruk'an sujada zaka gane su suna masu ruku'i suna masu sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana suna neman fadala ta Allah da yardar shi simahu fi wujuhihim min asali sujud Allah yace alamomin su na gurbin sujada suna bayyana a fuskokin su sun yi alamomin sujada da ka kalle su zaka gani a huskar su alamar sujada ba irin wanda mutane suke zuwa su kankara ba ko kuma ana sallar juma'a a kwalta ya dore goshin nan ya kone baki ya wuto a ce alamar sujada ce sai ya ce kazar in akhraja shat'ahu ma'ana Allah subhanahu wataala ya ce kamar shuka ce wadda ta fitar da reshenta fa azarahu sai ya karfafe ta shuka ta hutar da reshe wannan reshen shi zai karkafe ta saboda reshen da ta fitar shi zai je ya nemo ruwa inda take yanzu shuka in ta girma ba sai an ringa zuba mata ruwa ba reshen da ta saki a ƙasa shi zai ringa yawo yana neman inda ruwa yake yana kawo mata shi ce kamar reshe ne da shuka ta saki sai ya karkafe ta fastaghlaza fastawa ala suqi Allah yace sai ta rinka kayatar da manoma yujibu zura'a liyaghiza bihim al-kuffar sai ta rinka kayatar da manoma saboda manomi in yaga shuka ta ƙara yin kyau abin burge shi yake sai ce amma Allah yayi haka ne liyaghiza bihim al-kuffar dan ya tusa wa kafirai haushi da bakin ciki shi yasa Allah yayi mu'mine da wannan sifa sai ce wa'adallahu alladhina amanu minkum Allah yayi alƙawali ga waɗanda suka yi imani wa amilus salihat suka aikata aiki managarci minhum daga cikin su maghfiratan Allah yayi musu tanadin gafara wa ajran azima kuma Allah yayi musu tanadin lada mai girma wannan ayi malamai suna kawo ta a matsayin hujja ta cewa magabata kwarai na sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su tabbas su ne magabatan kwarai al-Imam Malik bin daga cikin limamai na wannan lokaci da zai yi raddi akan waɗanda suke zagin sahabbai su ne ɗan shi'a da ya karanta wannan ayin sai ya ce to duk wanda ma ya zagi sahabbai a ƙarƙashin wannan ayin ma to shi musuluncin shi ya tashi daga aiki ya fita daga musulunci saboda anan Allah ta yi wallazina ma'ahu wanda suke tare da annabi da ya ce Muhammadur Rasulullah sai ya ce wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi suwa suke tare da shi sahabbai ne yanzu kai kuma in ka zage su anan Allah ya ce ya tanadar musu da aljanna da gafara da lada mai girma kai kuma anan ka zage su ka kareta qur'ani kenan sai man malaki ce wanda ya kareta qur'ani kuma ai babu zancen musulunci tare da shi saboda wannan aka ce kafirai ne Allah madaukakin sarki ya datar da mu sai malam ya ce wa qad karana Allah ta'ala baina ta'ati wa ta'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam fa qala haqiqa Allah ya gama biyayya a gare shi da biyayya ga manzon shi sai yake cewa ma'ana Allah ya hada biyayya shi da biyayya annabi a guri guda inda Allah yake cewa wa man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasana ulaika rafiqa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk wanda ya bi Allah da manzo kun ga tai Allah da manzo dan saboda ni biyayya Allah ita ce biyayyan manzo kuma biyayyan manzo ita ce biyayya Allah Allah yace duk wanda ya bi Allah da manzo fa ulaika wa innan ma alladhina an'ama Allahu alaihim suna tare da wa innan mutanen da Allah ya ni'ima a gare su minan nabiyina na daga annabawa was siddiqina da siddiqai was shuhada da shahidain bai wa inda suka yi shahada was salihin da wato mutane na kwarai bayan Allah na gaibi sai Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa madalla da wannan abokai yau a ce Allah ya ta daga cikin annabawa da siddiqai da shahidai a lahira lalle kai gamdakatar da abokai na kwarai to suwa Allah ya tanada mu wa'innan mutane a matsayin abokai sai ce man yuti illaha war rasul wanda bi Allah ya bi manzo kun ga anan ba a yarda ba mutun ya bi Allah yake bin manzon Allah dole sai ka bi biyu ka bi Allah ka bi manzo in ka bi Allah baka bi manzo ba kai banza kuma in ka bi manzo baka bi Allah ba kai banza abu biyu ne da suke tayya ba yiwa a raba su sai malam yake cewa wa ja'ala Allahu ta'atan rasuli sallallahu alaihi wa sallama ta'atan lahu subhana sai ce kai bari ma dai Allah ya sanya biyayya shi ita ce biyayya ga manzon Allah Allah subhanahu wataala ya faɗa a wani gurin da yake cewa man yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza Allah yace duk wanda ya bi manzo haƙiƙa ya bi Allah magana ta ƙari in ka bi manzo to ka bi Allah inji Allah wa man tawalla Allah yace duk wanda kuma ya kau da kai ya juya baya ya bijire fama arsalnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka a matsayin mai tsaron su ba inji Allah sai malam yace wa akhbara Allah azza wa jalla sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari anna adama ta'ati ar-rasuli sallallahu alaihi wa sallama muhbitun wa mubtilun li jami'il a'mal rashin yin biyayya ga manzon Allah muhbitun yana batawa wa mubtilun yana lalatawa li jami'il a'mal dukkanin ayyuka duk wani aiki da zakai in dai baka biyayya ga manzon Allah wannan aikin naka sunan shi zero aikin manzo ne fa qala ta'ala dalili shine fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasula wa la tubtilu a'malakum Allah yace ya ku inda kuka bada gaskiya da Allah kuka yi imani atiu Allah ku bi Allah wa atiu ar-rasula ku bi manzon Allah wa la tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukan sai malamai suka ce me yasa aka ce kada ku bata ayyukan kenan rashin biyayya ga Allah ga manzo zai kai ka ga bacewan ayyuka zai lalata maka ayyukanka wa inda ba za ka iya samu tsira a gaban Allah ba sai malam yace wa nahana Allahu ta'ala al muhalafati amri sallallahu alaihi wasallam yace har ila yau Allah da kanshi ya hana mu musaba umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fa qala ta'ala sai Allah yace wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin Allah yace duk wanda ya saba ma manzon Allah da Allah ya asillaha wa rasuluhu ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah wa yata'adda hududahu sannan kuma ya ketar iyakokin Allah wannan mutumin mene ne sakamakon shi yudkhiluhu nara Allah zai sanya shi cikin wuta khalidan fiha kuma in ya shiga zai dawwama a cikin ta walahu azabun muhin Allah yace kuma yana da azaba wadda take wulakantacciyar azaba wadda take da kuna kenan sai malam yake cewa wa amarana Allahu azza wa jalla an na'khudha ma amarana bihi sallallahu alaihi wa sallam sai ce kuma har ila yau Allah subhanahu wata'ala yayi mana umarni mu riki abinda annabi yayi mana umarni da shi wa natruka ma nahana anhu kuma mu bar abinda annabi yayi mana hani akan shi in annabi yace ayi abu to a dauki wannan abin hannu biyu in yace a bari to a bari me yasa saboda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab Allah yake cewa duk abinda manzo yazo muku da shi to ku rike shi kuma duk abin da yayi muku hani akan shi to ku hanu kuma ku ji tsoron Allah lalle Allah mai tsananin ukuba ne me yasa bayan Allah ya kawo yin biyayya da kuma hanuwa dangane da abinda annabi yana sai ya ce Allah yana da tsananin ukuba kamar alama ce ake maka cewa in kuma ka ki bin wanga abin ha to akwai ukuba Allah tana can tana jiranka Allah madaukakin sarki ya kare sai anan da ya kamata a ce mun tsaya saboda ƙarshen lokaci kenan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wata'ala ya mulada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka